بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 9 ga watan Sha'ban hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 2 ga watan 4 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka dake wannan cibiya ta Ummul Mu'minina Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ramadan wannan kuma shine darasi na uku a cikin wannan littafi darasin da ya gabata da mun karanta falalar shi kansa watan ramadan din daga ciki mallam yace wata ne na alqur'ani sanan na biyu wata ne da ake daure shaydanu a cikin sa ake kuma garkame kofofin wuta a kuma bude kofofin aljanna sannan wata ne wanda Allah madaukakin sarki ya albarkace shi da wani dare mai albarka daren Lailatul Qadr to bayan din mun karanta wannan sai kuma muka karanta wajibcin azumin watan Ramadan inda muka ji da farko an shar'anta wato azumin watan Ramadan amma an bada zabi ko dai mutum yayi azumin ko kuma idan akwai wahala ya sha azumin ya ciyar to daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki yace fa man shahida minkum ash-shahra falyasum to kamar yanda malamai wasu suke cewa wannan aya ita ce ta shafe waccan aya ta wa alal ladina yudiqunahu fidyatu ta'amu miskin fidyatun ta'amu miskin wanda daga cikin wadanda suka ce wannan aya ta fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu ta shafe waccan akwai sahabban nan manya-manya guda biyu Abdullahi dan Umar da Salamatu bin al-Aqwa bayan nan sai muka karanta kuma kwadaitarwa game da wannan azumi na Ramadan wato wata ne da ana samun gafarar zunubai a cikin sa sannan wata ne da Allah madaukakin sarki ke amsa addu'o'i ke kuma yanta bayi daga wuta a cikin sa sannan duk wanda ya azumci wannan wata na Ramadan za a rubuta shi cikin as-siddiqina da ash-shuhada sannan sai muka karanta gabar da malai yake cewa akwai tsoratarwa kwarai da gaske game da shan azumi da rana cikin watan Ramadan da gangan ya karantar da mu wani hadisi mai ban tsoro da firgici da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mala'iku sun tafi da shi wani guri ya ji ana ta ihu a gurin ya ga mutane ana musu azaba nau'i daban-daban amma daga ciki ya ga wasu waɗanda aka wato sakale kafafuwansu a sama sannan kansu yana ƙasa an kuma tsaga bakinsu jini yana ta ainihin wato kwarara ta bakin nasu aka tambaya su waye waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya aka ce su ne waɗanda yubdiruna qabla tahillati sawmihim, sune wadanda suke kariya azumin su ba tare da wani uzuri irin na shari'a ba. To wannan a gurguje shine abin da muka karanta satin da ya wuce. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ahkamus siyam, hukuncen azumi. I'lam ya muslim, ya abdullah, mala yace ka sani ya kai musulmi bawan Allah. Allamana Allah wa iyyak, Allah madaukakin sarki ya sanar da mu da kuma kai. Anna hadha al-ajra al-tharra al-azim, lallai wannan lada mai dimbin yawa mai girma. Wal khairil amim, da alheri gamamme. Alladhi la yuhsi, wanda ba mai iya lissafe wannan alkhairin. Illa al-ghafurur rahim, sai ubangiji mai gafara mai jin kai. To wannan falala da wannan tarin lada da dimbin alkhairi, lan yanalahu illa man sama ramadan, ba mai samun wannan lada da falala sai wanda ya azumci watan ramadan, muttabi'an ma sannahu wa bayyanahu khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam, ba mai samun wannan sai wanda ya azumci watan ramadan yana mai bin abinda fiyayye ko kuma cikamakin annabawa ya sunnanta kuma ya bayyana shi. Min ahkamin, na hukunce-hukunce ta ta'allaku bi hadhihi al-farida, wato hukunce-hukuncen da suke da alaka da wannan ainihin wato ibada ta farilla al-azima mai girma. Wa hadha ash-shahr al-mubarak, da kuma wannan wata mai albarka, ma'ana ba mai samun dukkan alkhairan da zamu karanta a cikin wannan da ake samu a cikin wannan wata mai alfarma sai wanda ya zamanto yana yin azumin kuma yana kokarin kwaikwayon ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karbar bayanai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam game da hukunce-hukuncen azumi. Wa hanahnu nashra'u fi bayaniha ghayra muqallidina muttakhidina min al-Qur'an al-'azim wa sahihi as-sunnah al-mutahhara wa hasaniha li fahmi salafina salih min al-a'immati al-arba'a wa man qablahum min as-sahabati wat tabi'ina sabila wa hasbuka hadha dalila. Mala yace wa hanahnu, yanzu ga mu nashra'u, za mu shiga fi bayani, ha cikin bayanin wannan ibada mai girma. Ghayra muqallidina, ba muna masu yin taqalidanci ba, ba muna masu yin koyi da wani mutum daban ba. Muttakhidina, a muna masu ruku min alqur'ani, daga alqur'ani alazim mai girma. Wa sahihi sunna, da ingantacciyar sunna wadda take hadisai sahihai. Al-mutahhara, sunna tsarkakakkiya. Wa hasani, hada kuma hadisan da suka kai matsayin hasan. Bi fahmi salafina salih, bisa fahimtar magabatanmu na kwarai. Min al-a'immati al-arba'a, daga jagororin nan namu guda hudu, Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad bin Hanbal. Wa man qablahum, da waɗanda suka gabace su. Min as-sahabati wat tabi'ina sabila, wa man qablahum sabila, da waɗanda suka gabace su a cikin tafarkin. Min as-sahabati, daga sahabbai, wat tabi'ina, da kuma tabi'ai. Wa hasbuka hadha dalila, wannan ko ya isa ya zama maka hujja, ya zamanto ga wata ibada za ka yi aiki da ita ko za ka yi ta amma kana kokarin yinta gwargwadon yanda alqur'ani yace ayi, gwargwadon yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fasalta ta bisa fahimtar magabata na kwarai cikin sahabbai da tabi'ai da kuma manyan jagororin da muke koyi da su. Mala yace wannan ya isa ya zama maka hujja. Wa qad ikhtarna min madhahibihim alfiqhiyya, yace wa qad ikhtarna, haqiqa mun zaba, min madhahibihim alfiqhiyya, wato daga mazhabobin su na fiqhu, amsalaha, mafificiya a ciki. Sai mu duba cikin mazhabobin nan na manyan jagororin nan namu, to zamu zabi wato mazhabar da muke ganin ita ce tafi dacewa akan kowace mas'ala da muka zo tattaunawa. Wa min aqwalihim ijtihadiyya a'dalaha, sannan daga cikin maganganun su na ijtihadi zamu karbi ko zamu dauki maganar da ita fi zama adalci a dukkan wata mas'ala da muka zo tattaunawa a cikin wannan littafi. To bayan wannan shimfida sai mala yace bayna yaday ramadan, kafin azumin ramadan, ihsa'u iddatu sha'ban, lissafin watan sha'ban, wannan shine baina yadai ramadan abinda ke gabatar ramadan abinda daga shi sai ramadan shine wannan lissafin na wannan watan da muke ciki tun daga yanzu za mu fara lissafi kamar yadda muka ce yau 9 ga wata gobe 10 ana ta lissafi ana ta lissafi wa yanbaghi 'ala al-ummati al-islamiyya ya dace ga al'umman musulmi an tuhsiya 'iddatu sha'ban su dinga lissafin watan sha'ban isti'dadan li ramadan saboda yin shiri da tanadi dan watan ramadan li'anna ash-shahra domin shi watan yakunu 29 yawma yakan kasance 29 wa yakunu 30 yawma kamar yanda kuma yana iya kasancewa kwana 30 to kaga ana bukatar ayi lissafin a kirga dan ba sani ba ko 29 zai yi ko 30 zai yi in aka ce kawai tunda shi ba a lissafin kalanda wajen yin azumin ramadan a ana kirga shi watan yaushe ya fito yau daya gobe biyu uku a dinga kirgawa dan karshen an tafi ko dai ya zama 29 ko kuma ya zama 30 fatasumu idza ra'atil hilal wato sai kai azumi da zarar an ga jaririn wata fa in hala bainaha wa baina sahab fa in hala bainaha wa baina sahabin idan aka samu tsakanin ganin jaririn wata aka samu girgije ko gajimare ya shiga tsakaninka da ganin jaririn wata garin aka yi lullumi ko garin ainihin wato yayi hazu hazu haka ko kuma garin yayi hadar hadar haka wannan yasa hadarin sai yasa ba a iya ganin wannan jaririn wata da ake tunanin kila yau zai kama ba qaddarta lahu to sai ka kaddara lahu ga shi wannan watan wa akmalta iddata sha'ban 30 yawma sai ka cika lissafin watan sha'ban ya zama kwana 30 rana 29 da ya kamata a ga wata an duba sai aka ga rana an tashi da hazo hazo an tashi daga wato hadari hadari la'alla ya fito wannan hadarin ya sa ba a ganshi ba la'alla kuma bai fito ba to yanzu ka kaddara kila bai fito ba sai ka cike lissafin sha'ban ya zama kwana 30 to tunda mu a musulunci babu wani wata mai kwana 31 da aka an yi kwana 30 shikenan gobe ramadan li'anna allaha badi'us samawati wal ard domin hakika ubangiji badi'u li'anna allaha badi'us samawati wal ard domin ubangiji mahalicci makagin sammai da ƙasa ja'alal ahillata ya sanya jariran wata mawaqita su zama wasu lokuta liya'laman nas dan mutane liya'laman nasu adada sinina wal hisab ubangiji ta'ala ya sanya waɗannan jariran watan su zama suna sanar da mutane lokuta dan su san adadin wato lissafin shekaru da kuma lissafi na yau da kullun yau muna alhamis gobe juma'a asabar haka haka a dinga lissafi da haka Allah ta'ala ya sa idan wannan watan ya kama ana nan sai ya kare sai mu ce to yanzu mun gama wata kaza saura wata kaza ko shekara saura wata kaza ta kare Allah madaukakin sarki ya sanya wannan jariran watan dan ya zamanto ana iya gane lissafin shekaru da kuma ainihin kwanaki da sauransu washaharu shi kuma watan la yazidu an 30 yawma baya wuce kwana 30 an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sumu li ru'yati wa afdiru li ru'yati fa in gumma alaikum fa akmilu sha'bana 30 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sumu ku yi azumi ku dauki azumi li ru'yatihi idan an ce an ga wata wa abdiru ku sha azumi ma'ana ku ajiye azumi li ru'yatihi dan ganin wata in ya tabbata an ganshi to sai kuma ajiye azumi fa in gumma alaikum idan ya buyar muku aka samu hadari ko aka samu ainihin wato hazo ya zama ya rufe shi ba iya ganin sa ba fa akmilu sha'ban 30 sai ku cika lissafin sha'ban 30 wannan hadisin bukhari da muslim وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان كربو دغ عبد الله دان عمر الله يقرا مس يدا يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي لا تصوموا حتى تروا الهلال kada ku dauki azumi har sai kun ga jaririn watan ramadan wala tufdiru kar ku ajiye azumi ku yi sallah karama hatta tarauhu har sai kun ga jaririn watan shawwal
fa in gumma alaikum in ya buyar muku ba ku ganshi ba fa qadrulahu ku kaddara masa sai ku cika lissafi wannan shi ma hadisin bukhari ne da muslim wa an adi bin hatim radiyallahu anhu qala an karbo daga adi bin hatim Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza jaa ramadanu idan ramadan yazo fasumu 30 to ku yi azumin kwana 30 illa an tarawul hilala sai dai in kun ga jaririn watan shawwal qabla zalika kafin cika kwana 30 kun kai 29 sai aka ga jaririn wata shikenan dama ash-shahru yakunu hakaza wa hakaza wa hakaza azumi wata yakan zama 29 ko ya zama 30 wannan hadisin imam at-tahawi ya fitar da shi cikin mishkilul athar da imam ahmad da tabarani a cikin al-kabir abu na biyu yanzu kaga kenan a wannan gabar yanzu wannan gabar da muke ciki ta lissafin wannan watan shine abu na farko da ake so bi wannan watan da muke ciki sai mu ci gaba da lissafi da aka da lissafin ya cika in ya 29 sai mu ga jaririn wata shikenan sai mu tashi da ramadan idan ba mu ganshi ba shikenan sai mu cika lissafin sha'ban 30 yana cika ko mun ganshi ko ba mu ganshi ba gobe daya ga watan ramadan na fata an fahimta to abu na biyu ba a yin azumi ranar da ake shakka man sama yawma shakki faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya azumci ranar da ake shakku ko kokwantanta to hakika ya sabawa abul qasim baban qasim sallallahu alaihi wa sallam lidhalika dan haka ne la yanbaghi li muslim baya dacewa ga musulmi an ya taqaddama shahr ramadan ya sha gaban watan ramadan bi saumi yawmin da azumin kwana daya au yawmaini ko azumin kwana biyu ihtiyatan dan kewaye wa kuskure illa an yuwafika zalika siyaman lah sai dai in wannan daya ga wato saura kwana daya dauki azumin ko kwana biyu ya dace da azumin da dama yake yi an bayyanta kamar yanda wannan hadisi ne la taqaddamu ramadana ainin bi saumi yawmin wala yawmain wala yawmain za mu karanta shi yana kasa da haka ba a yin tare an fahimta shi ne tare ana tunanin gobe za a tashi da azumi ko kuma ana tunanin zai iya yiwa gobe ko jibi da haka mutum ya fara yin tare kafin ainihin kwana ɗaya ko kwana biyun shi ya fara azuminsa tun yanzu ihtiyadan ko da dai lissafi ya kwace an ce ah ai jiya ne lissafin ya ce to dama na ɗauki azumin jiya an fahimta to shi ne ainihin tare aka ce to kar kai haka sai dai idan mutum dama kamar yana yin azumin alhamis litinin sai ya zama saura kwana ɗaya a ɗauki ramadan kuma yau alhamis gobe ake tunanin a ɗauki azumin ramadan ko saura kwana biyu a ɗauki azumin watan ramadan kuma yau alhamis kuma ya saba yin azumin litinin alhamis sai ya ran alhamis wannan shi babu komai a kansa an abi huraira radiyallahu anhu qal an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yace qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la taqaddamu ramadana bi saumi yawmin wala yawmain kar ku sha gaban watan ramadana da azumin yini daya ko azumin kwana biyu illa rajulan yasumu sauman sai mutumin da ya saba azumtar wani azumi sai aka dace da irin wannan ranar da aka ce ranar shakka ce to shi zai iya azumta safal yasumu sai ya azumci azumin sa shi baya cikin masu tare azumin sa ne da ya saba yi na yau da kullun ya fado a wannan ranar da aka yi azumci azumin sa wannan bai da laifi na fata an gane wannan hadisin shi ma hadisin muslim ne i'lam akhal islam ka sani ya kai dan uwana na musulunci anna man saba yawma shak lalle duk wanda ya azumci ran da ake kokwantanta faqad asa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tabbas ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala silatu ibn zufar ibn an ammar silatu ibn zufar yace ya ruwaito hadisi daga ammar yace man sama al-yawma alladhi yashakku fi duk wanda ya azumci ranar da ake shakku a cikinta faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wa sallam da aka ba a daukan azumi a ga wannan gabar ana nuna mana ba a daukan azumi ana kila wa kala tabbas an ganshi a dauki azumi ba a ganshi ba ka ci gaba da cin abincin ka amma ba manzila bainal manzilataini ka an fahimta a dauka dai should be in case a ba wani should be in case ko a tashi da azumi ko ba za a tashi da shi ba bare kai kai tare ba a tare kawai a tabbatar an ganshi ko a tabbatar ba a ganshi ba shikenan abu na uku idza shahida shahidun fasumu idan mai gani mai bada shaida mutum daya ya bada shaidar ya ga watan azumin ramadan fasumu ku dauki azumi mutum ɗaya ne tak duk gaba da aka zo ranar duban farko ga mutane an yi cincirundo duk ba Allah ta'ala bai nuna kowa ba sai mutum ɗaya ya tabbatar ya gani sai a ɗauki azumi haka ana yi an yi 29 aka zo ana ganin ko za a ga watan sallah shiru mutum ɗaya ne Allah ta'ala ya nuna masa ya ga watan Shawwal shikenan sai a ajiye azumi ba sai mutane da yawa sun gani ba ba sai wasu kididdigaggun mutane ko wasu fitattun mutane sun gani ba mutum ɗaya in ya ba da shaida shikenan za mu ji hadisi akan haka wa ru'yatul hilal ganin jaririn wata tathbutu yana tabbata bi an yashhada shahidani muslimani zawa adlin wato ganin wata yana tabbata na ramadan ta hanyar shaidu mutum biyu su ba da shaida kuma shaidin nan su zama muslimani musulmai zawa adlin mutanen kirki kowa ya san wane da yace ya ga wata da shi da wane da suka ce sun gani mutanen kirki ne musulmai ne na kware mutanen kirki to shikenan wannan shaidar tasu ta wadatar da duk al'umma musulmi su dauki azumi saboda ganin wasu musulmi mutanen kirki mutum biyu li kaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan ko ba dan komai ba sai dan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa abdiru li ru'yati ku yi azumi in an ga wata wa abdiru li ru'yati ku ajiye azumi in an ganshi wansiku laha ku yi kokarin kusanci ku nemi kusancin Allah ta hanyar da'a laha saboda wannan alfarman wannan wata din fa in gumma alaikum in ya buya ba ku ganshi ba fa akmilu 30 to ku cika lissafin kwana 30 fa in shahida shahidani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutane guda biyu suka bada shaida cewa sun ganshi ko kuma aya wato sun ganshi fasumo to ku dauki azumi ko kuma suka bada shaida sun ganshi wa abdiru ku ajiye azumi wannan hadisin Imam An-Nasa'i Imam Ahmad Ad-Darqutni sun ruwaito hadisin ta hanyar Husain bin Al-Harith Al-Jadali daga Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma isnadin hadisin Hasan wala yakhfa bayani ba zai buye maka ba dan uwa anna mujarrada qabulu shahadati ithnain fi waqi'ati la yadullu ala adami qabulu shahadati al-wahid lalle mujarradin karbar shaidar mutum biyu akan wata mas'ala wata waqi'a da ta faru sai aka ce ana neman mutum biyu su ba da shaida la yadullu neman mutum biyu su ba da shaida akan wata waqi'a baya zama dalili ala adami qabulu shahadati al-wahid akan kin karbar shaidar mutum daya kenan da kaje an ce shaidar mutum biyu suka bada shaida ko mutum ɗaya ne ya bayar za a iya karbar shaidar sa fa zalika tajuzu shahadatu shahidul wahid domin shaidar mutum ɗaya tana halatta ala ru'yatil hilal akan garin jaririn wata ba sai mutum biyu ba mutum ɗaya ma yazo yace ai ya ga wata musulmi mutumin kirki yace ya ga wata shaidar sa ta wadatar fa qad thabata an ibn umar radiyallahu anhuma حديث يتبت دغ عبد الله دان عمر الله يقرا مس يدا انه قال يتي ترى الناس الهلال متاني سن فتو غنن وتا فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم سين باو منزان الله صلى الله عليه وسلم لاباري اني رايته نتي ني ما نا غنشي اما يكن الله فصام منزان الله يكرب شهدر عبد الله دان عمر يتاشي ده عزمي وامر الناس بصيامي يا كما امرت وامر الناس يا كما امرت متاني بصيامه ده سازمچيش na fatan gane wannan hadithin shi ma akhrajahu abu daud wad-darimi wa ibn hibban wal hakim wal baihaqi ta hanyoyi guda biyu daga ibn wahab da wato daga yahya ibn abdullah ibn salim an abi bakar bin nafi an abihi an ibn umar sanadin sa shi ma kuma sahihi ne to yanzu mun tabbatar an tabbatar da an ga wata to tunda wata ya tabbata ko dai ta hanyar kunzumin jama'a da yawa mutane sun taso daga masallaci duk suka ce sun gani ko mutane sun taso daga kasuwa duk suka ce sun gani ko ainihin wato mutane sun taho daga wajen wani taro duk suka ce sun gani jama'atul mustafida kenan to shikenan ya wadatar a ba a samu wanda ya gani ba sai mutum biyu suka bayar shikenan ba a samu mutum biyu ba sai mutum ɗaya ne ya bada shaida musulmi mutumin kirki yace ya ga wata shikenan sai a tashi da azumi to yanzu muqaddara an tabbatar da an ga wata menene kuma ke biye da wannan anniyatu sai kuma niyya wanda za a fara kudurcewa a dauki azumin watan Ramadan wujubu tabyitun niyyati fi sawmil fariida qabla tulu'il fajr wajibcin kwana da niyya a cikin azumin farilla tun kafin alfajir ya keto wajibi ne da zarar an ce an ga wata tun da daddare mutun ya kudurce niyya tun kan alfajir ya keto misali sai mutun ya zamanto har aka kwanta bacci ba a sanar da an ga wata ba sai ya kwanta sai can lokacin sahur sai aka tashi shi wani fajiya fa an sanar an ga wata yace ni bacci ya kwashe ni to sai ya kudurta niyya yanzu tunda alfujir bai riga ya keto ba in dai mutun ya kudurta niyya kan alfujir ya keto shikenan ya sha an fahimta in ko ba haka ba to kai da ka ji labarin ganin wata tun yanzu kudurce gobe insha Allah ɗaya ga Ramadan zaka tashi da azumi
idza thabata dukhulu shahr ramadan
idan shigowar watan ramadan ya tabbata birru'yatil basariya da gani irin na ido zai mana bayani akan haka birru'yatil basariya dan kar a kawo ainin al'alatul falakiyya banda ita an fahimta kamar na'urorin da za ka ga wasu kasashe ana sa dan a gano wata ba a yi itibarin wannan alatul falakiyya banda su an fahimta ko kuma taqwimul munajjimin duk zai kawo mana shi can gaba banda wannan aka tabbatar da an ga wata ta hanyar ganin sa kurukuru wasu Allah ta'ala ya haska musu sun gan shi da idon su aw shahada ko kuma ainihin wato shaidar mutum ɗaya ko mutum biyu aw ikmalul idda ko kuma cikan lissafi wannan duk hanyoyi ne da ake iya daukan azumi ko kunzumin mutane da yawa su ce sun gan shi shikenan ɗaya ko kuma shaida ce mutum biyu ko mutum ɗaya ce ya gani aka karbi shaidar sa shikenan a'a ba a samu wanda ya gani ba kwata kwata ko mutum ɗaya amma sha'aban ya cika 30 shikenan ba a tsayawa sai an gan shi tunda sha'aban ya cika 30 kawai shikenan sai a tashi da azumi wajaba ala almuslim ala wajaba ala kulli muslimin mukallafin an yanwiya siyamahu fil layl to wajibi ne akan kowane musulmi baligi mai hankali yayi niyyar azumtar wannan azumin fillaili tun cikin dare ne kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man lam yujmi'i siyama duk wanda bai kudurci niyyar azumi ba qabala al-fajr kafin al-fajr yake to fala siyama la bai da azumi to kaji dalilin da yasa malaiki ke cewa wajibi ne kwana da niyya lallai ka tabbatar imma ka 11 12 dare tayi kaji shiru ba a sanar ba to sa alam ya tashe ka karfe 4 ka tambaya an gan shi jiya saboda ka'idar kan alfutu da yake to ake so lalle kowa ya kudurta niyya dan duk wanda bai kwana da niyya ba kafin alfutu da yake to ko ya bai da azumi ba shi da azumi wannan hadisin Imam Abu Dawud Ibn Khuzaimah da Baihaqi sun ruwaito shi وقال صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وند بي كوانا ده نيير ازمي با تون cikin dare to ba shi da azumi wannan shi ma hadisin Imam An-Nasa'i Baihaqi da Ibn Hazm da su ruwaito shi wan niyatu ita kuma niyyan nan mahallu halqal bugiranta shine zuciya ba wani nawaito sauma ramadana fardan 30 yawman aw 29 yawman ne majmu'un niyya ne wannan kyale masa abin nan dinsa an fahimta ba wata niyya niyya mahallu halqal an fahimta ko me iziya ya gaya mana an niyyatu hiyal qasd bil qalb niyya shine ka kudurce abu a zuciya da aka kyale wannan lafazin ba shi ake bukata ba kudurce kawai karkace to aki na dai kudurce tunda daddare amma ban fade ta ba aki ai tunda dai ka kudurce tun shikenan abin da ake bukata kenan ina fata an gane watalaffuz biha bid'atun dalala bale yace to yin lafazi da niyyar ma kace zaka furta niyyar maimakon ka kudurce ta to wannan bid'a ce bata kuma wa irraha an-nasu hasala koda mutane suna ganin mai kyau ce koda mutane suna ganin nawaitu sauma ramadana 29 yawman 30 yawman autis suna ganin mai kyau ne rabu da su bid'a ce kuma bid'an ma ta bata watabiyitu niyya makhsusun bi siyamil fariida kwana da niyya kuma ya ke banci azumin watan ramadan ne kawai shine ake so wajibi ko kuma aka wajabta sai an kwana da niyya amma azumin ta dawo'i shi ba kwana ba wajibi bane sai ka kwana da niyya kana iya tashi da safe ma kaga garin da alama ba labari to da kai ta jin yunwa kila kana ka gama lissafin ka cewa sai ka kai karfe 3 wallahi baka samu abin da zaka sa a bakin ka ba to ka ga maimakon ka zo ka sha wahala ka sha yunwa ka sha kishirwa kuma ba wani abun nan sai ka ce idan inni sa'im kawai da safe da ka tashi ka kan yanayin da aka aka wayi gari kawai kace na tashi da azumi zan yi azumi amma na farilla sai an kwana da ita
la'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti aisha fi ghairi ramadan domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan zo wajen ummul mu'minin aisha a wato a lokacin da ba na ramadan ba fa yaqulu yace hal indakum gida gada shin akwai abinci a wajen ku akwai dan wani abinci wa illa fa inni sa'im in babu to ni na dauki azumi kaga da safe fa yazo yake tambaya hal indakum gada akwai dan abinci a wajen ku in suka ce babu yace to fa idan inni sa'im an fahimta wa illa in ba abincin da za a dan samu ai kalaci da shi to fa inni sa'im ni na dauki azumi kaga kenan ashe azumin nafila zaka iya kudurtar niyyar sa bayan karfe 10 baka ci komai ba baka sha komai ba kawai kace to ka zarce da azumi wannan hadithin imam muslim ya fitar da shi wa thabata mithla zalik wa thabata mithla zalika min fi'li sahaba ya tab irin wannan ya tabbata ko mithlu zalik wa thabata mithlu zalika min fi'li sahaba irin wannan ya tabbata a cikin aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abi Darda wa Abi Talha wa Abi Huraira wa Ibn Abbas wa Huzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhum wa hasharna ma'ahum tahta liwa'i sayyid walad Adam sallallahu alaihi wasallam wa innan manyan sahabbai Allah madaukakin sarki ya hada mu ya tashe mu tare da su a karkashin tutar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam da aka su ma suna yin haka su waye gari ba abinda za a ci su ce sun tashi da azumi wa hadha fi sawmin nafila mala yace amma fa wannan a cikin azumin nafila ne kawai fadalla ala wujubi tabiyitin niyya qabla tulu'il fajr fi sawmil farida wannan sai ya nuna wajabcin kwana da niyya kafin alfajr ya keto a cikin azumi na farilla dunan nafilata amma banda azumin nafila wallahu ta'ala a'lam to ga wata mas'ala ta biyu a karkashin niyya alqudratu iko manaqib takalif alqudratu samun iko manaqib takalif shine gurin da ake rataye takalifanci ba za a rata yawo mutun takalifanci ba a dora masa abu sai yana da iko dan haka alqudratu iko manaqib takalif a karkashin iko ake nannada takalifanci a dora wa mutun takalifancin wajibcin yin kaza amma zaka ji an ce sai da iko in ba iko to wannan takalifancin yana iya saraya yanzu an ce wajibi wata mas'ala mala yake so ya fitar anan an ce dole sai ka kwana da niyya kafin alfujr ya ceto wa man adrakahu ramadan mala yace wanda ramadan ya riske shi wa huwa la yadri bai sani yayi iya bakin kokarin sa ya tabbatar da an ga wata ko kuma yana gurin da ma shi ya ma ba zai ma iya gane a wane yanayi ake ba wane lissafi a kila yana cikin kurkuku ko wani abu ko wani guri wanda yake kila ko yana hannun kidnappers ma kila duk bai san ina ne gaba zo bai duk ba a san lissafin ma na kwanakin bai sani ba yana can a wajensu ina fata an gane to wa man adraka ramadan wanda ramadan ya riske shi wa huwa la yadri bai san ramadan din ya kama ba fa akala yaci wa shariba ya sha thumma alima sai kuma can wajen 12 rana sai ya san cewa an fata shi mutane fa azumi suke an ga watan ramadan jiya falyumsik ya kame walyutimma sawmahu ya kuma karasa azumin sa ya cika shi wayujzihu kuma yayi na'am akan ta ai muke magana ita kanta niyya ba sai da iko ba ya samu kansa a yana shi sa ya kawo wannan unwani yace wata kaida ce ta malamai alqudratu manaqu takalif a karkashin ta ya fitar da wannan hukunci ita shi in Allah ta'ala ya dora la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wannan wus'in shine iko duk takalifancin da kake kallo akan iko yake shi sa kana aka ce wanda baba shi da lafiya wa man kana minkum maridan aw ala safarin sai aka ce me fa iddatun min ayyamin ukhra gashi mutane duk sun kama baki ba su azumi suke amma shi yana cin abinci saboda me ba shi da iko da zai azumi saboda rashin lafiya an fahimta to wannan ma ba shi da iko da zai iya kudurta niyyar tun cikin dare saboda yana gurin da kila bai san ma lokacin ko kwanakin sun abin nan ko ranar ta zo ba kamar yanda na bada misali kila wanda yake cikin kurkuku ko yake cikin wani guri mai hadari ma bai ma san a yanayin da ake ciki ba ina fata an gane ko kuma kamar yanda na ambata tunda da dare yayi iya bakin kokarin sa yayi dako yana nan da ya kila hadda rediyon sa ma tana tai can shi ma bai san yanda aka yi wa bacci ya dauke shi yana jiran fa ya tabbatar da ganin wata
yanzu iya ikon sa yayi iya istidadin sa kawai kuma bai yi aune ba yana bude ido kawai sai ya ana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an idan da sallah asuba ya tambaya wai an tashi da azumi aka ce an tashi da azumi kenan kawai sai ya dauki wannan mazhaba kawai sai ya ci gaba da azumin sa yace Allah ya gani nayi iya iko na dan in tabbatar da ganin watan nan Allah bai kaddara ba an fahimta ko wa man lam yaakul wanda ko dama bai riga ya ci komai ba fala ya da'am to kai ya ci komai sai ya ci gaba da azumin sa wa tabiyitun niyya kwana da niyya la yakunu shartan shi bai zama sharadi ba fi haqqihi a haƙƙin sa shi ka gane ko li'annahu me yasa bai zama sharadi a haƙƙin sa ba lam yastati ba shi da istida'a bai samu iko ba wa min usuli shari'ati al-muqarrara yana daga cikin usul na shari'a tabbatacciya annal qudrata manadut takalif shi yasa ya kawo maka wannan ka'idar annal qudra manadut takalif lalle qudra iko a jikin wannan ikon ko akan iko ake rata ko ake nannada ko ake makala dukkan wani takalifanci ana Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yawmi ashura tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayi umarni da ayi azumin ranar ashura falamma furida ramadan lokacin da aka farlanta watar azumin ramadan kana sai azumin ashura ya kasance man sha asama wa man sha afdara wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama kuma ya ki yin azumi ana farlanta na ramadan sai shi na ashura ya zama ba na farilla ba yanzu sai aka bashi optional in ka ga dama kai in ba ga dama ba karkai yake cewa an Salama bin al-Akwa radiyallahu anhu qala an karbo daga Salama bin al-Akwa Allah ya kara masa yadda yace amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan manzon Allah ya umarci wani mutum min aslam dan kabilar aslam an azim bin naz yace kaje ka shelanta wa mutane anna man akala cewa duk wanda ya riga ya ci abinci falyusim baqiyata yawmi ko falyutim baqiyata yawmi na banta ban duba wannan lafazin ba amma mun bashi falyusim baqiyata yawmi to ya azumci ragowar yinin nasa yayi wa man lam yaakul wa man lam yakun akala wanda kuma bai riga ya ci ba falyusim to yayi azumi fa innal yawma ashura domin yau ranar ashura ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sanarwa ya ce aje a sanar wanda ya riga ya ci abinci to a ga ya masa ya kama bakin sa ya kara sa azumin wanda ku bai ci ba to kar ya ci ya ci gaba da azumi domin yau ranar ashura ce saboda da ashura wajibi ne wanda ake yi ranar 10 ga watan al-muharram to wannan azumin wajibi ne da fa hada yawmu ashura kana fardan wannan ranar ashura din da azumtar ta farilla ne thumma nusikha sannan sai aka shafe farillancin ya ta zama ba farilla ba wa qad umiru an yumsiku fil nahar kaga kafin a shafe farillancin mallan yana so ya dauko maka dalili da waccan hukuncin da ya bayar yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ashura yana wajibi sai ya ce duk wanda a zagaya a sanar da mutane wanda bai san yau ne lissafin ashura ba to yau ne ashura in ya riga ya ci abinci ya kame a bakin sa ya karasa azumin wanda kuma bai ci ba to kai ya ci ya ci gaba da azumi a karkashin wannan zaka iya koma ka dauko wancan hukuncin ka dora shi akan wannan hadisin shi yasa ya kawo mana wannan hadisin na ashura wa qad umiru kaga ranar ashura ne kafin a shafe farillancin sa sai aka umarce su an yumsiku su kame finnahari da rana aka ce su kame wa anna zalika yujzi'uhum kuma aka ce hakan azumin su yayi ya isar musu wa ramadan fardun shi ma azumin ramadan farilla ne wa hukumul fard la yataghayyar shi kuma hukuncin farilla baya canzawa kamar yanda na ashura yake farilla hukuncen farilla suna kan azumin ashura to haka azumin ramadan shi ma farilla ne hukuncen sa yana kansa da haka shi ita farillar la ta taghayyar bata canzawa to amma ba kowane ba duk malamai ne suka sallama wa wannan fatawar da malam ko wannan bayanin da malam ya mana ba yanzu shi yasa sai kuma dan yayi adalci sai kawo kaulin wancan na uku sai ce wa khalafa ba'd ahli al-ilm wasu cikin malamai sun saba wa wannan fatawar wa qalu suka ce bal alaihi al-qada suka ce sam atafau wajibi ne sai ya rama wanda duk bai kwana da azumi ba bai kwana da niyya ba suna kan wancan hadisin mallan yubayyitu siyam qabal al-fajri fala siyama la suka makale akan wannan hadisin suka ce lalle duk wanda bai kwana da niyya ba to sai ya rama azumin wannan ranar sai suka ce to wannan ashura da kuka kawo kuka gina hukunci akai ai wa ashura alam yakun fardan ai shi ashura bai zama farilla ba wa alam akhal iman yace ka sani ya kai dan uwa na imani anna majmu'al adilla yubayyinu anna sawma ashura kana wajiban dukkan in ka tattara dalilan nan suna bayyana maka cewa lalle azumin ashura da wajibi ne لثبوت الامر بصيامه سبيد عمرني يا تبت ني اعزمتشي كما في حديث عائشه كما ينه مو كرنتا حديثن عائشه ثم تاكد الامر بزياده التاكيد sannan kuma umarnin ya ƙara ƙarfi ta hanyar ƙara ƙarfafar maganar yin azumin bin nida'il am da yin wato shela da sanarwa ga mamiya da annabi ya umarci dan kabilar aslam yace ya sanar ya shelanta wa mutane ثم زيادته ايضا بامر من اكل sannan kuma karin da annabi ya sake yi har wa yau da umartar man akala wanda ma ya riga ya ci bil imsak da ya kame bakin sa kama fi hadisi salama bin al aqwa kama yanda yazo cikin hadisin salama bin al aqwa al alif na dazu wa hadisi muhammad bin sayfi al ansari radiyallahu anhu qal da kuma hadisin muhammad bin sayfi al ansari qala yace kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawmi ashura yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wajen mu ranar da ake yin azumin ashura fa qala sai ya tambaye mu yace asumtum yawmakum hadha kun ku azumci wannan yinin naku qala ba'dhum na'am wasu suka ce eh muna yi wa qala ba'dhum la wasu kuma suka ce mu ba mu san ana yi ba ba ma yi qala sai ya ce fa'atimmu baqiyata yawmikum hadha yace to ku cika ragowar wannan yinin naku ku kame bakin ku ku ci gaba da cin abinci ku kame ku cika wannan yinin naku qala ba yake cewa wa amarahum sai ya umarce su an yu'dinu ahlal urudi ural madina da su yi shela su sanar da ainihin wato ahlal urud ma'abota ainihin wato haja da kasuwanci ural madinati wadanda suke cikin alƙaryun madina an yutimmu baqiyata yawmihim hadha da basu san ana yin azumi ba to su ma a shela musu a sanar da su cewa su cika ragowar wannan yinin nasu na ainihin wato ranar ashura sai malai yace wa yaqta'u tabarubal aqwali qawlu ibnu mas'ud yace to ai maganar abdullahi dan mas'ud ma ta yanke wannan karabkiyar zantutuka maganar abdullahi dan mas'ud ta yanke wannan cin karo da rigimar da ake samu na maganganun nan lamma furida ramadan yace yayin abdullahi dan mas'ud yace lamma furida ramadan yayin da aka farlanta ramadan turika ashura sai aka bar yin azumin ashura ya zama optional aka bar shi ya zama in kaga dama kai in baga dama ba kai kaga wannan maganar ta abdullahi dan mas'ud tana karfafa cewa ashura menene farilla ne wa qawlu aisha aidan ga kuma maganar nana aisha har wa yau falamma nazala ramadan yayin da farillancin ramadan ya sauka fa kana ramadan huwa alfarida sai azumin wata ramadan ya zama shine na farilla yanzu wato rika ashura sai kuma aka bari yin ashura ma annahu ma turika istihbabu sawmi ashura tare da cewa fa ba a bar mustahabbancin azumtar ashura din ba yana nan a mustahabbin sa balil ijma'u ala istihbabi bar ma ijma'in malamai sun tafi akan mustahabbancin yin azumin ranar ashura kama na qalahu al-hafiz bil fatih kaman yanda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin al-fath al-bari an ibn abdul bar daga ibn abdul bar fata'ayyana annahu baqin wannan sai ya ayyana mana cewa ashe azumin ashura yana nan kawai sai dai fadalla annal matruka wujubuhu wannan sai nuna abinda aka bari wajibcin sa kawai shine aka daina cewa wajibi ne wannan shi aka bari amma shi azumin yana nan wallahu a'lam a karkashin wannan kenan wa qala akharuna ko kuma wata mazhaba ta uku kaga mun karanta mazhabi na farko in mutun bai samu ikon kwana da niyyar ba saboda dalilan da muka karanta to a lokacin da ya san ana azumin koda bayan ya ce kame ya kuma karasa azumin sa yayi malamai na biyu suka ce a'a ya kame bakin sa kuma sannan bayan sallah sai ya rama to wa qala akharun wasu kuma suka ce idza kana fardan faqad nusikha wa nusikha ma'ahu ahkamu wal haqqu anna ahadith ashura dallat ala ashiya su sai suka ce idza kana fardan to idan ma azumin ashura nan na farilla ne faqad nusikha to ai an shafi shi dan me yasa zaka kawo azumin ashura ka kirkiri wato ka gino wata fatawa ko wata mas'ala ko wani hukunci a karkashin sa bayan azumin ashuran nan in ya kasance farilla ne ma to ai faqad nusikha an shafe shi wa nusikhat ma'ahu ahkamu, kuma in an shafe shi to hukuncen sa ma an shafe su. An fahimta, akwai malaman da suka tafi akan wannan wal haqu, zance wanda yake na gaskiya, anna ahadith ashura, hadisan ashura din nan dallat ala ashiya, sun koyar ko sun nuna abubuwa kamar haka. Na farko, wujubi sawmi ashura, wajabcin azumin ashura, sabida wannan kaman hadisan da muka karanta. Na biyu, anna man lam yubayyitin niyya fi sawmil fariida, wanda bai kwana da niyya ba a cikin azumin farilla kaman na Ramadan, qabala tulu'il fajri, kafin alfajri keto, li jahlihi, sabida bai san an ga wata din ba, bai san lissafin ba, ko ya manta lissafin ko wani mai kama da haka, la yafsudu sawmu, azumin sa bai baci ba, zai kama baki ya ci gaba da azumin sa. Na uku, anna man akala wa shariba, wanda ya ci ya sha, thumma alima, sannan sai ya sani kuma daga baya, amsaka baqiyata yaumi, ya kame bakin a ragowar yinin wala qada alaihi, kuma babu ramuwa a kansa. Wal mansukhu huwa al awwal wa asbaha mustahabban, wal mansukhu, abinda aka shafe huwa al awwal, shine na farkon farillancin azumin, amma hukuncin yana nan. Wa asbaha mustahabban kama qaddamna, sai azumin ashura ya zama mustahabbi kamar yanda bayani ya gabata. Wala yalzamu min naskhihi naskhu baqiyati al ahkam, ba lazimi bane dan an shafe wajabcin ashura kuma a ce an shafe ragowar hukuncen sa, ba lazimi bane, wallahu a'lam. Wastadallu bi hadithin akhrajahu abu daud, sun kafa hujja da hadithin da imamu abu daud ya fitar da shi, wa ahmad, min dariqi katada, an abdurrahman bin salama, an ammi, anna aslama atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, qabilal aslam sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, sai yace, sumtum yawmakum hadha, kun ku azumci wannan yinin naku? Aluna suka ce a'a, ala fa'ati mu baqiyata yawmikum hadha, yace to ku ainihin wato ku cika ragowar wannan yinin naku, wa qaduhu, kuma ku rama shi. Amma wa hadha hadithun da'if, shi kuma wannan hadisin yana da rauni, hadisi ne da'ifi. Wa fihi illatan, a cikin sa akwai illoli guda biyu. Jahalatu Abdurrahman bin Salama, jahala da aka samu ta shi Abdurrahman bin Salama, qala fihi adh-dhahabi fil mizan, imamu adh-dhahabi a cikin mizan al-mizan ya fada, yace la yu'rab, wannan Abdurrahman bin Salama ba a san kowaye ba. Wa qala al-hafiz fi at-tahzib, al-hafiz shi kuma a cikin tahzib yace haluhu majhul, ba a san halin sa ba. Akwai jahalatul ayn, akwai jahalatul hal cikin ilmul hadith. Wa auradahu ibnu abi hatim fil jarh wa ta'dil, sai dai ibnu abu hatim ya kawo shi a cikin littafin sa na al-jarh wa ta'dil, wa lam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan, sai dai bai ambaci suka ko yabo ba a kansa, ya kawo shi kawai bai soke shi ba, bai kuma ainihin yabe shi ba. To wannan illa ta farko kenan, an samu jahalatu Abdurrahman bin Salam a cikin isnadin da ya nuna cewa sai an rama. Wa fihi aidan, akwai kuma illa ta biyu harwa yau, an anatu qatada, qatada yayi an ana a cikin wannan isnadin hadithin, fa innahu mudallis, shi kuma qatada mudallisi ne, shi kuma mudallisi in yayi an ana ba a karba hadithin sa. Wannan ilimin malaman hadithi ne, noban musu kayan su ko. Waqtu sawm, to daga yaushe ake fara azumi zuwa yaushe? Kana ashabun nabiyyil ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance, idza kana ahaduhum sa'ima, idan ɗayan su yana azumi, fa hadara al-iftar, sai lokacin bude baki yazo, ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna an-nisa, idan lokacin bude baki yayi za su ci abinci, suna shan abin sha, kuma suna saduwa da iyalan su, malam yanamu, amma fa matakar basu bacci ba. Idan dab da faduwar rana, dab da za a yi bude baki, mutum ya kuskura ya bacci ya kwashe shi, to sai kuma gobe da magariba. Ba a fahimci karatun ba ko? Su a karan farko kafin a shafa hukuncin, idan dab da magariba mutum ya yi bacci dab da lokacin bude baki, to yanzu ba ci ba sha, sai kuma gobe da magariba. Da aka tashi zai dinga kaiwa yana komowa, karatu zai yi, a tsalle-tsalle wani aiki zai kirkira ya tai, lalle. Amma in bacci ya kama shi kafin lokaci, ana kiran sallar magariba yana bacci, aka zo aka tashe shi ayya, sai kuma gobe da magariba. fa’iza na ma’ahaduhun idan ɗayensu ya yi bacci ƙabala ta nawuli yi tsa’amal a sha tun kafin ya ci abincinsa na buɗe baki na dare, lam ya illa lahu an ya fa’ala min zalika shay’an, to baya halatta ya aikata wani abu na abin daga cikin abubuwan da aka ambata ci sha ko kusantar iyali ila mithli ha sai kuma gobe irin wannan lokacin. Fa wasi'atuhum rahmatu rabbika al-azizil wahhab, sai rahamar ubangijinka mabwayi mai yawan kyauta sai ta yalwace su. Farukhisa lahum bidhalik, sai aka sassauta musu hakan. Fafarihu, sai suka yi farin ciki. Da haka hukuncin yake, to sai kuma aka yi hukunci aka sassauta. Za mu ji dalilin da yasa aka sassauta din. Yufassilu dhalika al-hadithul ati, hadisin nan mai zuwa zai yi bayani akan haka. Anil Bara'a radiyallahu anhu qal, an karbo daga Bara'a, Allah ya kara masa yadda yace, kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance, idza kana ar-rajulu sa'iman, idan mutun yana azumi, fa hadara al-iftar, lokacin bude baki yayi, fa nama yayi bacci, qabala an yuftira, kafin yayi bude baki, lam ya'kul lailatahu wa la yawma, to ba zai ci abinci ba a wannan daren nasa da kuma yinin sa na gobe, hatta yumsi har sai kuma yamma ta sake yi. Wa inna qais bin sirmat al-ansari, to wannan sahabin mai suna Qais ibn Sirma kana sa'iman, ya kasance yayi azumi. Falamma hadara al-iftar, lokacin bude baki yayi, atamra'atahu, sai yazo wajen matarsa. Faqala laha, sai ce a indaki ta'am, aji sahabai wani ma sai lokacin bude bakin yayi ma ba tabbas in ko akwai abinci ko babu, yana zuwa ya ce wa matarsa a indaki ta'am, akwai ko abincin da za a bude baki kina da shi akwai? Qalat la, tace babu. Walakin an daliku, sai dai barin nan tafi, fa adlubu lakan, dan nemo maka, barin je dan yan dabaru dan kakkalato in samu maka. Wa kana yawmuhu ya'mal, yinin nan nasa yini yayi yana aiki, ila labura ne, ila mai faskare ne, wuni yayi yana faskare ko yana aiki. Fa galabathu aina, ka san akwai gajiya, ta tafi ta danyi masa dan yan hikimomi ta kawo shi, kuma dan wannan zaman kawai sai idan sai rinjaye shi sai bacci. Faja'at imra'atu, ita matar ta san wannan hukuncin, matarsa sai ta zo. Falamma ra'adhu, da ta ganshi ya riga ya kwanta bacci, qalat, tace khaybatul lak, shikenan kai asara yau. Falamma tasafa an-naharu, kaga sai dai ta zarce kenan, aka shi ma da ya farka ya ga yanayin da yake, shikenan ga dan abin da aka samu ba dama a ci, ya sabe da azumi. Falamma tasafa an-naharu, wa shagari, da rana ta raba tsakiya, gushiya alai ba sai su ba, sai su ma malan je ya wuni yana aiki kuma bai ci komai ba, kuma an sake sabewa. Fa zukira zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka zo aka ba manzon Allah labari sallallahu alaihi wasallam. Fa nazala hadhihi alaya, to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar, uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum, an halatta muku a daren azumi arrafathu ila nisaikum, saduwa da matanku. Fafarihu bidhalika farhan shadida, sahabbai sun yi farin ciki da hakan, farin ciki mai tsanani. Wa nazalar, kuma sai kuma wata aya ta sauka a karkashin wannan din, wa kulu wa sharabu, ku ci ku sha, hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr, har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare na al-fajr. Wa inna hadhihi ar-rahmatur rabbaniyya, lalle wannan rahama irin ta ubangiji, allati afraga har-raufur rahim, wanda mai rahama mai jin kai ya kwararata, ala ibadihi al-mukhbitin, akan bayansa masu kankantar da kai, alladhina qalu sami'na wa atana, wadanda suka ce mun ji mun bi, ghufranaka, muna neman gafararka, rabbana, ya ubangijin mu, wa ilaikal masir, makoma izuwa gare ka take. Tuhaddidu ma'alima yawmi sa'im, to wadannan ayoyi da suka sauka sun iyakance lokacin yinin mai azumi, ibtida'uhu wa intihahu, farkonsa da kuma ƙarshensa. Wa annahu min tabayyunil fajr ila idbaril nahar, wato lokacin min tabayyunil fajr, daga bayyanar al-fajr ila idbaril nahar, izuwa yini ya bada baya rana ta fadi. Wa iqbalil layl, da fuskantowar dare. Wa tawari qursa shams fil hijab, da kuma buyan kwallon rana a cikin hijabi, cikin ainihin wato tsari. To da zara an samu wannan, to kuma lokacin ajiye azumi yayi, sai kuma gobe da asuba wajen al-fajr, sai kuma a sake daukan wani, shi kuma har zuwa sai rana ta fadi. An ce mun lokaci yayi, insha Allah zamu tsaya akan al-khaytul abyad wal-khaytul aswad, me ake nufi da wannan, insha Allah gobe muka zo sai mu dora. abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ba mu lada.